hoton 37 taruwa domin girma marara yi kamata wore bi wuri kana tarakiyan dunya da bo bauta marara mukokwe daga farara ta wuri wanka muni yadwa muri kana be kyauta domin in kurara lara kuma yi umuce mu turuhani mutu Yesu anya mu je wore bi la tarakiyan dunya da bo za cijibi gurasari ya haba mu turuhani nki Yesu mbaibe akiyagice saboni mum rabulimbo masam kuma ya turhamu saboni jiane Yesu mbainya dumbe chechemo akiyazunu bainam.